thisafrica.com.
Da wani jarumi ya taso arewa. Mr. 007 Larry Kaldodo. Arewa da gaban. Bayani a bakin limiti. Sai da sauti.
Mr. 00 arewa da gaban. Karamin su amman yanzu ni ne babban. From starter ni ne shugaban. Rasa zuciyar su wanda taleban. Mr. 00 arewa da gaban. Karamin su amman yanzu ni ne babban. From starter ni ne shugaban. Rasa zuciyar su wanda taleban. Wanda taleban on my fans arewa jagaban hey. All the ladies arewa jagaban hey. Everybody arewa jagaban hey. Arewa jagaban hey. Yeah hey. Rap machinery making this rapper sunata buga tari nace flow too heavy nace take the shinari ke fresh boy nace dan mai duguri mai kafin baki nace kaman wani kanari nace ni gabari the first nake to why yake san hari kai fresh girls to I say arewa kaman zinari nace kin su babban hasari kaman wanda yaje chat ya buga binary kai arewa jagaban niko bana jin gori nace non stop hits ko wazane boss daga December har January kai when the passing your street all the girls don't see me them like my flow nace kai what's my name ha Mr. 00 arewa jagaban karamin su amman yanzu ni ne babban from starter ni ne shugaban rasa zuciyar su wanda taleban Mr. 00 arewa jagaban karamin su amman yanzu ni ne babban from starter ni ne shugaban rasa zuciyar su wanda taleban Wanda Taliban hey. On my fans arewa jagaban hey. All the ladies arewa jagaban hey. Everybody arewa jagaban hey. Arewa jagaban hey. Okay. I'm a light in the night, look up in the cool. Come and fight me if it's in you got murs. Oh, so much I love God and I leave from the temple. Kone to him, I switch us like an oku. Papa me terewa, seka nimu da sumu nyini sa. Kama tam kunkuru de tam barewa. Nature non-stop machinery. Bama sarewa, for the atomi bonka hakpa. Bama karewa. When I hit on the street, all the girls them like me. For the boys them alone me. Fresh boy on a low key. Cooking dish, nature on a high key. Kai, nature what's my name on a pass on your street. What's my name? Mr. 00 arewa jagaban karamin su amman yanzu ni ne babban from starter ni ne shugaban rasa zuciyar su wanda taleban Mr. 00 arewa jagaban karamin su amman yanzu ni ne babban from starter ni ne shugaban rasa zuciyar su wanda taleban wanda taleban on my fans arewa jagaban all the ladies arewa jagaban everybody arewa jagaban arewa jagaban arewa jagaban Presenting out of world to the world. Mr. 007 out of world, Jacobani, yo. Hukunci cikin karin ciko da babu lokaci mintuna kaɗan zaka bani zaka gane cewa ka haɗu da kwaro kafiya nake basu daga dare zuwa safiya wani mafiya suka ce me yasa nake da karfi to ɗan wake anti na ci to malam kaga lafiya kana ji da karfin ka to karshen ka ya zo ka haɗu da goro waye ke ta zoro first sana baka nace niko bana soro nace daga yanzu mahasada to gashinku no goro kai What's my name? Mr. 00 arewa jagaban karamin su amman yanzu ni ne babban from starter ni ne shugaban rasa zuciyar su wanda taleban Mr. 00 arewa jagaban karamin su amman yanzu ni ne babban from starter ni ne shugaban rasa zuciyar su wanda taleban wanda taleban on my fans arewa jagaban all the ladies arewa jagaban everybody arewa jagaban arewa jagaban NCW Entertainment, baby.
Mr. Ben!